yanzu haka dai masu dauke da wannan cuta ta coronavirus sa bayanai na baya-bayan nan da cibiyar zakile cututtuka masu yaduwa NCDC ta fitar ya nuna cewa mutane 373 ne suka kamu da cutar a Najeriya sai 79 da aka sallama daga asibiti sai kuma 11 da suka rasu yanzu haka ma dai gwamnatin jihar Lagos ta ce ta gano wasu mutane 119 da ke dauke da wasu alamun cutar ta corona sakamakon tsarin da ta fara bi gida-gida wanda yanzu haka ya sai za a gidaje 118 a birnin na Lagos tuni dai masana kiwon lafiya suka fara kira ga hukumar NCDC ta gwamnatin tarayyar kasa da ta sauya tsarin ta na gano masu dauke da wannan cuta daga sai mara lafiya da ya kai kansa asibiti domin yin gwaji da kuma daukan mataki irin na jihar Lagos wato dai na bin hanyoyi da gidaje da sauran guraren harkoki domin gano masu dauke da wannan cuta in ko ba haka ba in ji masana hatta zaman gida da gwamnatin tarayyar Najeriya ke Umar Sha'ari ba zai magance babbar cutar ba sai dai kawai yanzu cibiyar NCDC ta ba da shawara ga 'yan Najeriya da su fara amfani da takunkumin fuska a duk lokacin da suka fito waje ko kuma suke cikin mutane da dama lamarin da zai taimaka wajen rage bazuwan cutar a tsakanin al'umma jihohin kasar da dama sun dauki matakin rufe al'ummansu a gidaje jihohin kasar da dama sun dauki wannan mataki ne domin dakile bazuwan cutar Alhaji Ahmed Matine shine sakataren gwamnatin jihar Niger kuma shugaban kwamitin karta kwana na rigakafin cutar ta coronavirus a jihar wanda ya musanta zargin da ake yi cewa babu mai dauke da cutar ta coronavirus a jihar Niger
to abun mamaki shine wanda yake wani zai kawo kan maganar siyasa a ciki a ce wai mutumin da ma shi ga ciwon da ya dame shi ciwon huhu na TB da sauransu wannan mutumin dama ya je Lagos ya je kwana da kwanaki a lokacin da aka ce za a rufe Lagos cewa ba shiga ba fita ya gudo ya dawo Mina da ya zo Mina mu ma a gonu su ba mu san ma cewa ya dawo Mina ba mutanen Limawa da tarar kansu suka ji suka zalja mu suka ce wannan mutumin fa ga inda ya fito kuma mun gan shi fa ga halin da yake ciki saboda haka ba mu yadda ma ya zauna tare da mu ba nan da nan jami'an a ciwon lafiya aka kira su suka zo suka gan shi result din da ya fito mun gani ne ma a television Abuja cewa Naja ta samu mutum guda wanda yake da wannan ciwo ba mu san tunda mun kai sample wurin guda uku ne ko hudu commissioner kiwon lafiya ko commissioner lafiya shine ya ya koma NCDC ya ce masa cikin sample din da muka kai wani ne cikin su ne ya kamu da wannan ciwo daga nan sai aka yi musu bayani sai aka san cewa shi wannan ne da muka dauka daga Limawa
a ran yi shi program mai Amurka daga Nigeria